بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعبد وديعنا الله سبحانه وتعالى لسانك هذا مؤمن سافيا تلاه دي أشرين قوة الربيع الأول shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 11 ga watan 1 a shekara ta 2015 a lissafin miladiya. A ci gaba da darussan mu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kokarin sanin tarihin rayuwarsa, za mu tashi yau a inda malam Safiyur Rahman al-Mubarak Furi a cikin littafin Sana'a Rahiq al-Maktum yake mana bayanin ahdathin fathu Makka. Makon da ya gabata mun tsaya inda yake mana bayani akan waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin jinin su ya halatta, daga cikin waɗanda suka taka wata mummunar rawa wajen alaƙa mummuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin hijira da kuma a tsakanin wato lokacin hijira din, wajen dai abin da suka ɗauka na mataki marar kyau wajen mummunar alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu tashi inda yake cewa qala ibnu hajar al-Asqalani Fathul Bari juzu'i na 8 shafi na 11 zuwa na 12 yana magana akan waɗanda aka halatta jinin nasu, daga cikin su yake cewa wa zakara abu ma'shar fi man uhdira damuhu al-harith ibn tulatil al-khuzai. Abu ma'shar ɗaya daga cikin malaman sira ne, ibn hajar yake cewa abu ma'shar din ya ambaci daga cikin waɗanda su ma aka halatta jinin su, ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada fatawar a kashe su. Akwai wani ana ce masa al-harith ibn tulatil al-khuzai qatalahu aliyu ne ya kashe shi radiyallahu anhu. Wa dhakara al-hakim aidan al-hakim an-nisaburi abu abdullah shi ma ya ambaci mimman uhdira damuhu daga cikin waɗanda aka halatta jininsu akwai Ka'ab ibn Zuhair wa qissatuhu mashhura, qissasa sananniya ce. Wa qad jaa ba'da dhalika wa aslama wa mudiha, kuma hakika ya zo bayan wannan lokaci ya musulunta har ya yi zama abin yabo. Wa Wahshi ibn Harb, daga cikinsu akwai Wahshi ibn Harb wanda ya kashe Hamza radiyallahu anhu, wa Hind bintu Utba da kuma Hind bintu Utba imra'atu Abi Sufyan matar Abu Sufyan. Wa qad aslamat, ita ma kuma ta musulunta. Za mu ji kissar musulunta ta, ma ya kawo mana shi anan la'alla za mu kai gare shi yau. Fa kamulat al-iddatu 8 rijali, don haka da wannan adadin na'am haka ya faɗa ko 8 rijali wa 6 niswa, adadin ya cika maza 8 mata 6, kaga mutum 14 kenan. Wa yahtamilu, kuma zai iya yiwuwa an ta kuna na'am na tsallake aha ina ne yawa. Wa Hind bintu Utba haka ne imra'atu Abi Sufyan wa qad aslamat, wa Arnab maulatu bin Khatal da kuma wata mata ana ce mata Arnab yantacciyar baiwa ta Ibn Khatal wanda ya gabata, aidan ita ma kutilat an kashe ta. Wa Ummu Sa'ad da wata mata ita ma Ummu Sa'ad ita ma kutilat an kashe ta, fima Bakar ibn Ishaq cikin abin da Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar ya ambata a cikin sirarsa. Fa kamulat al-iddatu 8 rijal wa 6 niswa, haka wannan adadi ya cika maza 8 mata 6, mutum 14 kenan. Yace wa yahtamilu an takuna Arnab, zai yi ita wannan mata da ake ce ma Arnab wa Ummu Sa'ad da ita da Ummu Sa'ad la'alla sune alqainatani, sune waɗannan mata masu rawa da kida yawa la'alla sune ukhtulifa fi ismihima dama an saba dangane da sunan su aw bi'tibaril kunyati wal laqab ko kuma la'alla sunan da akai amfani da shi al kunya ne ko laqabi mana la'alla da laqabin su akai amfani ko kuma al kunya kunya su dai ga wannan arnab la'alla laqabi ne ba suna ba in daga jin sunan arnab zomo kenan to kuma mace da sunan zomo la'alla tana da wani sunan aka bata kuma wannan a matsayin laqabi dayar kuma ummu sa'ad ya zama al kunya ta ce tana da kuma da suna tattaunawa dai mutumin da yake so sai ya je muraji'ar fatuhul bari ya ga yadda aka yi da waɗannan mutane to sai maganar islam safwan ibn umayya yadda safwan ibn umayya ya musulunta da shi da fadalata ibn umayr da fadalata ibn umayr malamin yake cewa lam yakun safwan mimman uhdira damuhu shi da safwan ibn umayya baya cikin mutanen da aka halatta jininsa lakinnahu bi sifatihi za'iman kabiran min zu'ama'i quraish amma mun lura da siffarsa ta cewa shugaba ne babba daga cikin shugabannin Qurayshawa to khafa ala nafsihi wa farra shi ya tsore cewa kansa da kansa ya gudu fasta'mana lahu Umayr ibn Wahb al-Jumahi sai Umayr ibn Wahb al-Jumahi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba aiki wani lokacin ba kuma ta bacan فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه سي روكي النبي صلى الله عليه وسلم يباشي كاليا يباشي داما زمن لافيا دشي كما النبي صلى الله عليه وسلم يباشي سوى أجالي شي زمن لافيا وأعطاه إمامته التي دخل بها مكة هر يبادى لو ننسى ودي يشقود إتى مكة سوى أباشي فلحقه عمير Umayr ya hadu da shi wa huwa yuridu an yarkaba al-bahr yana so ya bi ta teku kwale kwale kenan ko jirgin ruwa min juddata daga judda judda shine suna na asali na larabci na garin jidda da ake ce ma jidda har yanzu dai akwai masu kiran judda din a larabcin asali can sunan garin kenan judda da bamma amma ya shahara ana cewa jidda kuma jidda yafi yawa a bakin mutane dan matsa banki ne ko yana maganar islam safwan ibn umayya wa fadalat ibn umayr cewa shi safwan ibn umayya baya cikin wadanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada fatawa ya bada umarnin a zubda jinin su duk inda aka gansu amma kasancewar shi dama shugaba ne daga cikin manyan shugabannin Qurayshawa ya tsorace makansa kuma ya gudu har Umayr ibn Wahb al-Jumahi ya neman masa zaman aminci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka bashi har Annabi sallallahu alaihi wasallam aika masa da rawanin sa wanda da shi ya shiga Makka Umayr ibn Wahb ya hadu da shi a lokacin da yake son ya bi ta jirgin ruwa a Judda cancan Judda anan kansa muka tsaya ku yawa ila al-Yaman yana so ya tafi Yaman faraddahu sai dawo da shi yace kai ka tsaya ga shi da abin da ya faru fa qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ij'alni bil khiyar yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bani zabi shahrayni har wata biyu in yi shawara in duba me zan yi zan bi addinin ka ko ko bazan bi ba in ji shi ba qala sai shi anta bil khiyar arba'ata ashhur ba wata biyu kane ma ba je ka an baka wata hudu thumma aslama safwan sai Safwan ne musulunta kunga saboda wannan maimakon da ya ce masa la'alla a'a ba wani kawai sati ɗaya kawai za mu baka kai shawara da la'alla ya yi inadi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna masa cewa shi kuntata masa yake so yi ba ba shawara za ka yi ba an baka wata hudu je kai ta tunani sai ji kawai rangwamen ya yi yawa zuciyar ta yi faɗi ƙirji mai faɗi ya haɗu da shi shikenan ma sai musulunta wa qad kanat imra'atuhu aslamat qablahu kuma da ma matarsa ta musulunta kafin shi wa aqarrahuma 'ala an-nikahi al-awwal annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da su akan wannan aure na farko wannan ɗaya ne daga cikin hawadith da muka karanta ana da suke nuna cewa idan mutum miji bai musulunta ba mata ta musulunta kuma aka samu rabuwa na wani lokaci a tsakanin su rabuwa ba ta saki ba ya zama ba sa tare dan wani lokaci to idan har dayan ya musulunta ana tabbatar da su a auren farko ba sai an sake daurin aure ba wa kana fadalatu shi ko fadalatu dai adam mutum biyu ne a wannan dai matashiyar shi ya kasance rajulan jari'an shi irin mutanen nan ne masu karfin zuciya marasa tsoro shi kuma ja'a ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi tawafi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tawafi kun san me ya kawo shi ya zo liyaqtulahu ya zo kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana tawafi ya labbabo saboda karfin zuciyarsa shi kawai bari ma ayi ta takari kawai ya gama da manzon Allah shikenan ma duk kowa zai huta yana zuwa fa akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima fi nafsihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abin da yazo yake cikin zuciyarsa yana zuwa sai ce kai ka zo kashe ni ko wannan abun kawai sai ya rikita shi fa aslama sai musulunta cewa gashi abin da ya kawo shi yayi ya san ba shawara yayi da kowa ba balantana a ce wani ya laba boya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne a zuciyarsa ya taho da niyyar mummuna amma sai Allah madaukaki ya gaya manzansa sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa sai ka zo ne domin ka kashe ni shikenan sai rikice shikenan kuma Allah madauki dai ya sa haske a zuciyarsa ya musulunta to sai khutbatul rasul sallallahu alaihi wasallam fil yawm at-tali min al-fath sai magana akan hudubar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rana ta biyu da take bin ran da aka yi fathu makka walamma kana al-ghad kana nan tammace ba nan isa bace allati tahtaju ila khabar walamma kana ay walamma jaa al-ghad yayin da washe gari gobe tayi kamar da zamu faɗa a Hausa min yawmil fath ma'ana bayan ranar fath nan da aka yi washe gari qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi an-nasi khatiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe yana mai huduba tsakanin mutane fa hamidallah yayi ba wa Allah wa athna alaihi dai ya kuma dai yabo ga Allah subhanahu wataala wa majjadahu ya girmama shi bima huwa ahluhu da abin da Allah ya cancance shi nan bai so ya kawo mana nassin abin da ya ambata bane kamar ya takaita hudubin abinan muqaddimar ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kawai ya fadi ya gundarin abin da ya ambata na maganar sa thumma qala sannan yace ayyuha an-nas ya ku mutane inna Allah harrama makkata yawma khalaqa as-samawati wal ard lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya makka ta zama harami tsararre wuri mai alfarma wanda haramun ne a aikata wasu abubuwa a ciki haramci ne har abada wa ma fahiya haramun bi hurmati Allah ila yawmil qiyamah kuma tsarariya ce da tsarewar Allah hatta cin alkiyama fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika fiha dama don haka bai halatta ba ga wani mutum wanda yayi imani da Allah yayi imani da ran karshe ya zubda jini a cikin ta zubda jini kisa an haramta shi aw yu'dada biha shajara haka yazo yu'dada ko yayanki wata bishiya adb nan ana nufin alqata yau yayanki wata bishiya fa in ahadun tarakhasa liqitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulu inna Allah adina li rasulihi haka ne ko idan wani ya nemi rangume da cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi yazo ya yaki maka ya shigo maka da yaki har an kashe wasu shine ma'anan tarakhasa ai talaba rukhsata liqitali makkata istidlalan biqitalin nabi sallallahu alaihi wasallam abin da ke nufi kenan kun gane yanzu can ma'ana mutumin da yake ganin ai akwai rangume a yaki maka lura da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya taba shigar ta da yaki fa qulu to ku ga masa duk wanda ya kafa hujja da wannan nan kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake latkanawa mu'minai hujjar da za su ga ma wanda zai zo ya saba wannan gace hujja ita ce inna allaha adhina li rasulihi wa lam ya'zan lakum Allah ya baiwa manzon sa ne izini amma ku bai ba ku izini ba wa inna ma halat li sa'atan min nahar nima an halatta min wannan yaki a makka ne kawai wani sa'a na wuni mana wani lokaci na wannan wuni wa qad adat hurmatuha al-yawm kuma tunda aka yi wannan aka kare alfarmar wannan gida wai wannan gari ya dawo a yau ka hurmatiha bil amsi kamar yadda take jiya da haka maganar a bada damar a zo a yaki mutane a makka ta tashi har zuwa tashin alkiyama haramun ne akai maka da yaki akai maka hari domin yaki falyuballighi ash-shahidu al-ghaiba dan haka wannan zance da na ga muku a wanda yake nan ya sanar da wanda baya nan wannan daga cikin maganganun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba yi a mas'alolin da ba a sa ran za a samu naski a cikin su kamar da malamai suke ambatawa da wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan zance ka zo ka samu naski a cikin sa cewa wanda baya nan ya ga wanda yake nan domin wanda baya wanda yake nan din nan ya ga wanda yake nan kai ya ga ma wanda baya domin wanda yake nan mutane suna da yawa idan mutum bai ji la'alla za a zo daga baya ai naski ba zai dade a duniya yana ta bada labarin wancan kuma tabbas isar da sako yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nan suna cewa galibi wannan abin duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa zaka ga da wahala a zo ai naskin sa to sai ce wa fi riwaya a wata riwayar la yu'addu shawkuhu wannan gari ba a yankar kayarsa hatta kaya bishiyoyi masu kaya shi ma kar a ce za a yanka wala yunaffaru sayduhu ba a kai hari ga abin farauta a razana shi a kore shi wasu malamai nan sun ce kinaya ne akan ita kanta farautar ma'ana kar ai farauta shine ma'ana wasu kuma suka ce a ala zahirihi cewa kada ka ga abin farautar ma ka razana shi ka rabu da shi kawai ka ci gaba da harkarka wannan kuma kun ga ai ya huwa ablag abinda aka ce razanar da shi ma kar ka yi kaga fa min babin aula a ce an hana ka ya kassa ai ko kai masa hari dan kisa wala tultaqatu saqitatuhu abinda ya fadi ba a tsintarsa a makka in ka zo kaga abu wani ya yadda shi kawai ka wuce me shi zai dawo da abin sa gari ne amintacce ba wanda zai taba masa sai dai shi illa man arrafaha sai wanda ya dauka domin ya ci giya in ba ci giya zaka yi ba to wuce ka kyale shi ba a tsintuwa a makka wannan shi da hukuncin ba amma yanzu wallahi musta'an kana dawa bi ma sai dan sa ne ya yanke ma kudi duk ba abinda mutane ba sa yi abinda zai baka takeici kenan dakin Ka'aba dakin nan mai alfarma wanda mai bautawa gunki yake girmama shi mai bautar gunki a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusa ko alama ba sa kawo wasa kusa da dakin Ka'aba kafin ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mai da shi annabi mushrikan nan suna girmama dakin Ka'aba girmamawa da ta wuce wata girmamawa da wasu musulmi suke yin su ko ba haka bane ku duba fa girmamawa ce ta sa a wancan lokaci bayan ruwa da yazo ya rusa dakin Ka'aba da za su sake ginawa me suka yi sun ce ba za su iya hada kudin da za su kawo na taimako da kudin haram ba suka ce duk wanda ba kudin halal bane kada ya kawo musu su sun san meye kudin halal da kudin haram irin da yadda halal da haram take a gurin sai da suka fahimce ta addinin su a al'adar su tunda mun san abin ya ci kudi ne akwai gargajiya akwai kuma bautar gumaka bautar gunkin ba ta wuce dama magana da bautan nan ta tsakanin su da gumakan su roke su abin da suke so su yi musu yanka da sauransu amma sauran abubuwan rayuwa na mu'amalar su suna gudanar da su yadda abin da suka gada daga annabi Ibrahim ko kuma wani abu na al'adar su ta gargajiya to suna da wannan abin cewa kar a kawo kudin haram kusa da dakin Ka'aba to amma a yanzu sai ka samu mutumin da ko daga Najeriya ko ko daga Pakistan ko daga Bangladesh ko daga wata kasa dai a biya masa kudin haji a biya masa kudin umra akan cewa yaje sane a dakin Ka'aba akwai mai gidansa yana nan za su raba tare ya biya kudin visa biya kudin jirgi ya komai sauran kuma ya kashe ya zo ya ci ta more a dakin Ka'aba Allah subhanahu wataala akwai hukunci nan tashin alkiyama Allah ya sare mana to sai yake cewa wala yuqtala khalahu ba a yankar a ciyawarsa khalanan ana nufin ar-ratbu min an-nabat abinda yake danye na tsirai ma'ana kar aje ayi kiwo ma'ana ko kiwo na dabbobi a cikin maka wata wani misali kaga ciyayi ciyayi nan da bishiyoyin nan ya kamata a ce na faɗa mu ana zancen na asali ne wanda suka tsiro ba wanda aka shuka ba wanda aka shuka artificial shuka ba laifi a yayyanke a gyaggyara mun sani mun fahimci wannan kamar fulawoyi da ake na ado wannan ba laifi amma abin da yake shi asalin sa haka ya tsiro kamar ka samu kanya a jeji kadanya da dinya da makamancin waɗannan a inda muke da su nan to irin waɗannan su ne haramun ka taba su mun fahimci zancen kado ne sai ya ga ana gyaggyara fulawoyi su da ma ba su ciki to mje sai shi faqala al-abbas sai al-abbas radiyallahu anhu yace ya rasulullah illa al-idkhir sai abin da yake al-idkhir idkhir wani abun amfani ne wani nabat ne yana da kanshi ana amfani da shi wajen rufi rufin daki idan aka sa ice to kuma ana sawa kamar da muke sa zana anan haka yake kamar zanan yake kamar abun bunu to amma mai karfi ne na banji ba eh ba kamar fallo ai asalin fallo ai daga kaba ne ake bude mai fadi haka shi itatuwan tsinke ne tsarin tsinke yake kamar yadda zana take ne na tsaure yawa to shine to tsauran to banda shi domin sai ce fa innahu liqainihim wa buyutihim domin shi ana amfani da shi domin kira kaininan ana nufin makera suna amfani da shi wajen makamashin zigazigi a wajen yin kira mun fahimci abin to ana amfani da wannan al-izkhir din a wannan wuri sai al-abbas ya nemi izini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya toge wannan abu kar ya shiga cikin abubuwan da ake haramtawa a yanki domin amfanin sa annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa fa kala sai ce illa al-izkhir to sai izkhir din kun ga amfanin sa bakin wasu daga cikin ma'alashi ya halatta idan ana wani abu lura da muhimmancin sa in aka sa doka ta karai kaza in aka lura da muhimmancin abu ko bukata mai tsanani da za ta iya sa mutane cikin wani hali mawuyaci idan babu wannan abu za a iya neman ai togiya a wata doka mun fahimci wannan yawa kamar yadda gashi a cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babbansa kuma yake cewa sai dai kaza kuma sai yadda din sai kaza din kuma shikenan ta zama shari'a yanzu shi wannan al-izkir ba cikin abinda za a haramtawa mutane yankar sa saboda mafi yawan kuma gidaje a can haka ake yin su musamman dai a wancan zamani da ake gida irin wannan namu na soro za a samu kuma mun nan kun ga an fi sabawa da a sa azara sannan a sa zana a kai yawa to wancan izkir din tsauran shi ake amfani da shi shi ma a sa akan khashab din kamar da muke sa akan azara to yace wa kanat khuza'atu qatalat yawma idhin rajula banu khuza'a wannan dai da suke da matsala tsakaninsu da banu bakar a sun kashe wani mutumi a wannan rana min bani layth wannan kuma daga kabilan banu layth bi qatilin lahum fil jahiliyyati a ranar suka kashe shi sakamakon ya kashe musu wani abin kisa wani dan uwa tun zamanin jahiliya sai a ranar aka rama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hadha sadad a ranar nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan magana shine bi hadha sadad dangane da wannan maganar sai ce ya ma'ashara khuza'a ya ku banu khuza'a irfa'u aydikum anil qatil ku dauki hannunku daga kashe kashen nan muna ai sun yi wa haka faqad falaqad kafura a wata riwaya falaqad kathura wallahi alqatl in nafa'a ishi haqiqa wallahi kashe kashen nan sun yawa in sun amfana wasu ce in nafa'a ma'ana ma nafa'a domin in ta kango nafiya wa in min qaryatin illa khala fiha nadhir wasu kace in nafa'a shartiyya ce mana in dai yayi amfani to dai ya isa haka a bashi haka kar a saki saboda yawan kisan da akai sai ce wa laqad qataltum qatilan la adiyannahu ce wala kun kashe abin kisa kuma na bada diyar sa ma'ana mun bada diya shine la adiyannahu sai na bada diyar abin da kuka bayar ma'ana a yau dinnan kun kashe abin kisa na dauki nauyin zambiya diya duk saboda kokarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na a dakatar da kashe kashe kuma a zauna lafiya wannan yana nuna mana muhimmancin harkar shugabanci da wato abin da yake bukata na hakuri duk lokacin da kake son ka hada al'umma to sai kai hakuri kai ma ka ja zuciya nesa yawa ba kowane abu za a daga hankali a kansa ba sai sai faman qatala ba'da maqami hadha dan haka duk mutumin da yayi kisa ya kashe wani bayan yau din nan bayan tsayi wannan tawa a gaban ku da nake muku wannan bayani fa ahluhu bi khairin nadarain to dangin wanda aka kashe din mun gani sai faman qutila yace ko ba faman qatala ba eh shi yasa fa ahluhu shi ɗan uwan wanda aka kashe tunda shi yanzu an gama da shi duk wanda aka kashe bayan tsayi wannan da nayi a gaban ku ne bayani to dangin sa suna da zabin abubuwa biyu wanda yafi musu alheri su zabi daya in sha'u fadamu qatilihi in sun so to jinin dan wanda ya kashe shi shi za a nema jinin wanda ya kashe shi za a nema wa in sha'u in ku dangin na wanda aka kashe din sun so fa aqluhu to sai a biya diya mana ko jini ko diya kuma wannan abin haka yake har zuwa yau din nan ka'idar kenan wanda ya kashe wani kisan ganganci a kashe shi in ƴan uwan sun so haka to kisa kashe shi za a yi in kuma sun so su ce sun yafe jini amma suna son a biya su diya wannan kuma kowanne mutum yayi babu wani abu a ciki yace wa fi riwayatin fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin fa qama rajulun min ahli al-yaman a wata riwaya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama wannan magana sai wani mutum daga cikin mutanen Yaman yuqalu lahu abu shah ana kiransa abu shah sunansa kenan ko kunyarsa fa qala sai ce uktubli ya rasulullah a rubuta min ya rasulullah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace uktubu li abi shah ku rubuta abu shah al-auza'i abdurrahman ibnu amr al-auza'i wanda ya rasu 275 ɗaya daga cikin magabata an tambaye shi a wannan kissa menene abu sha yake so a rubuta masa shi ne ke bayyana cewa ita hudubar yake so a rubuta masa wannan magangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita yake so a rubuta masa wannan magana ko hadisi yana cikin dalilai ingantattu da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen umarnin a yi rubutu domin da akwai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana rubuta hadisansa dan kasu cakuɗa da alqur'ani daga baya da yanayin fahimtar alqur'ani da yanayin yadda yake sauka kasancewarsa wahayinsa saukarsa daban daga an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam canjin yanayin jikinsa yake nuna an masa wahayi tsagudi yayi gumi a tsananin sanyi irin wannan da muke ciki yanzu nan duk da na san ma yafi nan sanyi sosai to ana cikin irin wannan sanyi sai ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gumi alama sai a lokacin an masa wahayi to da wannan alamomi suka ƙara bayyana kowa ya san su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama a iya rubuta hadisai tare da alqur'ani mun gane domin da tsoron shine kar su cakuɗa wanda dinda a tsayin ba takardu ne ake da su ba wani a jikin kashi za a sa wani a jikin allan kafada wani a jikin kargo wani a fata haka za a rubuta to sai ba da dama a ci gaba da rubutu yana cikin rubuce-rubuce da malamai suka yi akan hukuncin kitabatul hadithi yana nan a cikin littafin hadithai malamai sun yi magana akai to sai takhawuful ansari min baqa'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam fi makkah tsoron da al-ansar suka samu a zuciyarsu dangane da shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zauna a Makka ne tunda yanzu Makka da gidansa ne an kore shi to yanzu Makka ta musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama zai zauna a Makka kenan ya bar Madina sai suka fara tsorata shine takhawuf walamma fataha walamma tamma fathu makkata haka ne ko yayin da budin Makka ya tabbata ala rasuli sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa hiya baladuhu ita ce garinsa wa watanuhu kasassa wa mawliduhu kuma garin da aka haife shi qala al ansaru fima bainahum sai mutanen madina suka rika fada a tsakanin su atarauna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idh fataha allahu alaihi ardahu wa baladahu an yuqima biha shin kuna ganin yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bude masa wannan gari nasa kuma gashi garin sa ne ko zai zauna a garin ba zai koma madina ba wa huwa yad'u ala safa rafi'an yadayhi a lokacin ya daga hannayensa sama yana addu'a akan dutsen safa yana cikin addu'a falamma faraza min du'aihi yayin da ya gama addu'ar sa qala sai ya tambayi al-ansar maza kuntu me kuke cewa me kuke cewa qalu sai suka ce la shay'a ya rasulullah ba komai falam yazal bihim hatta akhbaruhu bi kyale su ba la'alla nan baya cikin abin da aka yi masa wahayin sun fada din ko dan ba zai da an gaya masa zai gaya musu a lokacin kamar da ya saba in mutun ya boye masa abu amma kun ga wannan ya ci gaba da nacin tambayar su menene kuka ce me kuke fada tsakanin ku to la'alla ya ga isharar radaf ana yin ta a lokacin da yake addu'a shi yasa yake so ya tambayi menene suka fada wanda kuma Allah madaukaki abu ne mai sauki ya gaya masa din yau fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ad Allah ina neman tsarin Allah a ce in yi irin wannan abu al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum ku ga shugabanci sai yake ce musu ai rayuwa rayuwar ku ce ma'ana rayuwata a cikin ku zan yi ta wal mamatu mamatukum mutuwata ma a cikin ku zan mutu yake ga wal ansar ma'ana ku kwantar da hankalin ku ba zancen in dawo Makka da zama kuma yanzu na riga na zama dan Madina wannan kun ga wata hanya ce babba ta jagoran mutane ya iya shugabancin su shi yasa babban abin da ke taimakawa mutum in shugaba ne shi ya zama Allah madauki ya bashi sadrun wasi ya zama wato kirjinsa mai fadi ne ya tahammal akthar mimma yadhannu annahu yatahammalu wani babban abu da ake ganin ba zai iya yi ba sai ya zo ya yi shi ya shanye abubuwa da ake masa yayi hakuri kuma ya tattaro kowa ya zama nasa ka kiyaye kana shugabancin mutane ka zama ka ware wani kana yi da shi wani baka yi da shi a lokacin zai ibantarewa ya zama wani abu daban da zai dame ka amma kowa ya zama naka a lokacin da aka ce haƙƙin shugabanci ya hau kanka to sawa'un yana da hannu wajen zaman ka abinda ka zama ba shi da hannu wajen haka naka ne hukuncin Allah kuma a kanka dangane da shi shine kai masa adalci to kun ga yadda yake tafi da mutane yana lura da kabilu wannan dan asalin kaza ne kar ku manta abinda muka ranta a baya lokacin da ya kwace tutar yaki daga Sa'ad ibn Mu'adh ko me yayi sai biyo dan sa Qais ibn Sa'ad wannan duk saboda me ya toshe kofar kabilan wanda kabilan su Sa'ad wani yazo ya ce to gashi nan ai ya ja ku yayi amfani da ku sai da yazo zai fatu Makka sannan yazo ya tutture ku duk ba wanda zai kalli wannan saboda an cire uba an sa da to waɗannan abubuwan suna da taimakawa mutum in dai mutum a zuciyarsa dama akwai adalci to za ka ga insha Allah ta'ala shugabanci zai masa sauki bi idhnillahi ta'ala Allah ya sare akhdhul bai'a matashi ya ta gaba shine maganar karbar bai'a wa hina fataha Allah makkata ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ya bude Makka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin da muslimi tabayyana li ahli makkata alhaq sai gaskiya ta bayyana ga mutanen Makka wa alimu alla sabila ila an-najahi illa al-islam suka san cewa babu wata hanya ta cin nasara in ba musulunta suka yi ba fa az'anu sai suka miƙa wuya wajtama'u lil bai'ati kuma sai suka hadu gaba daya cewa su yi mubayi'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala safa yubayi'u an-nas sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan dutsen safa yana mubayi'a ga mutane wa umar ibn al-khattab asfala minhu umar dan khattab yana kasa da shi ma'ana akan tudun dutsen annabi sallallahu alaihi wasallam yana sama umar kuma yana kasa ayyo ya'khudhu ala an-nas yana karbar mubayi'ar akan mutane ba sai sun hau ba a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce sai ko kasa ba amma kowa zo sai mubayi'a da Umar nun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai mubayi'a da Umar to kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun wannan shi kansa wani matsayi ne ga Umar ya'khudhu 'ala an-nas fa bay'uhu 'ala as-sam'i wat-ta'ati fi mastata'u a lokacin kowa suka yi mubayi'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hannun Umar akan za su ji za su yi da'a gurgudan da su gurgudan kai ikon su wa fil madarik yazo a cikin al madarik nan shi Safiyyu Rahman al Mubarak Furi ya ciro wannan magana ne daga wani littafi na tafsiri shine madariku tanzil wa haqa'iqu ta'wil na An-Nasafi Abu al Barakat Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud An-Nasafi wanda ya rasu 701 daidai littafin tafsiri ne yana nan mashhuri ne da dadde sai ya dauko wannan maganar da zamu ji daga nan tare da cewa asalin magana akwai ta a Sahih Muslim ma wasu daga cikin abin da ya kawo din ya kamata a ce da azuwin da zai zuwa ga asalin littafin hadisin ne ba zuwa littafin madarik ba domin duk abin da yake da alaka da riwaya kuma akwai shi a cikin littafin hadisai kamata a ce azuwin sa da takhrijin sa a can yi Allah ya bashi ladan abin da yake to sai yake sai wannan magana yace wa fil madariki yazo a cikin al madarik yace ruwiya arwayto anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma farada min fathi makkah nan babu wannan anan ko lamma farada min fathi makkah babu min yawa babu min fathi makkah a cikin tafsirin nasafin na dako shi a can ya faɗi wannan anan shi ya dan rarrage wasu abubuwan daga ciki yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama fathu makka min bai'atir rijali ma'ana daga fathu makka kuma ya gama da mubayi'a ga maza akhadha fi bai'atin nisa'i sai kuma aka fara mubayi'ar mata mata ma suka zo a cikin layi wannan tazo wannan tazo wannan tazo yadda dai aka yi na mazan haka banda dai mika hannu yawa ba hannu a maza sayyidina Umar ya mika musu hannu su karbi hannunsa sai mubayi'a su wuce na mata kuwa babu taba hannu tsakanin namiji da mace yawa amma sun karba da kalmar zamu ji yadda abubuwan suka gudana sai sai wa huwa ala safa shi ma yana kan dutsen safa wa umaru qa'idun asfala minhu Umar yana zaune a ƙasa da shi yubayi'uhunna bi amrihi suna mubayi'a ko kai shi yana musu mubayi'a bi amrihi da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuballighuhunna anhu kuma yana isar musu sako anhu annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah ko a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'at hindu bintu utbata to sai hindu yar utba ta zo to nan ne maganar inda ta musulunta imra'atu abi sufyan mutanakkiratan tazo da surar da ba a gane ta ba shi da mana mutanakkiratan ta lullube yadda ba dama a gane ta khawfan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ya'rifaha tana tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane ta an ya'rifa nan ba ya santa bai gane lamma aku lima sana'at bi hamza saboda abin da ta yi wa hamza mun karanta a baya abin da ya shafi yakin Uhud da maganar cewa sun yi mutula an gutsutsura jikin Hamza ko da shi da wasu daga cikin waɗanda aka kashe a wannan rana kuma da umarninta aka yi wannan amma kuma ta ba dai mun kuma karanta har mun zo da wani bahafi da wani malami ya rubuta akan rashin ingancin maganar cin hantar Hamza cewa Hindu ta ci wannan abu bai inganta ba riwayoyin da suka zo duk da'ifai ne amma maganar mutula da yayyanka jiki to da na Hamzan da wasu ma an yi a wancan rana kuma da umarnin ta din wannan ya uku amma cewa ta ci kamar da zaka samu wasu masu shi a hasina kiran abin nan Muawiya yanzu ana cewa ya dan mai cin hanta in aka tashi zagi zaka ji suna fadin wannan to asalin wannan maganar ma bata inganta ba
eh Hindu mayya to kaji wai mayya wannan kuma da yake yaran Hausawa ne su suke fadin wannan saboda su ne masu mayu Allah ya sauke to muje ina ne yawa tazo tana tsoron Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane ta saboda abin da ta yi wa Hamza fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubayyukunna ala alla tushrikna billahi shay'a zan muku mubaya'a zan mubaya'a da ku ku mata akan cewa kada ku shirka da Allah da komai kada ku hada Allah da komai wannan nassin alqur'ani ne a cikin suratul mumtahina kamar da yake a ƙarshen ta fa baya'a umaru an-nisaa sai umar radiyallahu ta'ala anhu yayi mubaya'a ga matan nan ala alla yushrikna billahi shay'a amma da dukkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan kaida cewa to mata ku jifa ba shirka wasu malamai suna tattauna me yasa amma za ba a yi maganan nan ta a fito da waɗannan abubuwan ba sai a mata saboda wasu malamai suka ce saboda karfafawa ko saboda an fi samun sakaci a wasu abubuwa din daga mata fiye da yadda ake samun su daga maza yawa a yadda aka saba kuma a abubuwa da yawa ana yi dama maza ne suke yi a madadin mata da haka tunda yau har aka bude matan suka gode kansu za a yi mubaya'a da su to akwai bukatar a fito da kowanne abu a bayyana musu su a bayyana musu shi kuru-kuru ya bayyana to shine la Allah sababin wannan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita ya kuma fadi shi gaba yake cewa wala tasriqna kuma kada su yi sata mana kada a yi sata fa qalat hindu sai hindu a lokacin take cewa inna aba sufyan rajulun shahihu wannan yana nuna mana mata ashe in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da su sukan bude baki su ma su yi magana kamar yadda a zamanin sa sallallahu alaihi wasallam tun a Madina ma zaman sa sukan zo majalisa su yi tambaya da haka ba laifi bane mace ta zo majalisi ta yi tambaya da kanta mun fahimci wannan abu kamar yadda mata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi to yana cikin magana da ya faɗi cewa sata fa haram ne kul kikai sata ko kul kukai sata ku mata to abinda zai zo mata shine wani abu da take yi a gida sai take tambaya anan yanzu za ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine asalin hadisi yana nan kuma Bukhari da Muslim shi ita wannan gefe din kamar da zai kawo mana can kuma ƙarshe sai take cewa inna aba sufyana rajulun shahihu kai abu sufyan ko mutun ne marowaci kuma mai kwadayi wannan shine asalin kalmar shahi الشح هو البخل والحرص shine kwadayi kai kana alƙaminin rowa kana da rowar ka ba da naka kana da kwadayin kuma a baka in ku aka ce mutum bakhili ne to marowaci ne kai ba shahihi ba amma in an fadi shuhi to rowar ce tare da kwadayin abun hannun wasu kaga bin yayyawa shi gaskiya ne sadaqallahu alazim ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون duk wanda Allah ya tsare shi wannan shuhi kuma da ma dan adam Allah ya sa dabi'arsa dangane da haƙƙinsa menene shahihin ne shi yasa malamai a babin usulul fiqh a cikin ka'idoji da suke fada suna magana cewa huququllah mabniyatun alal musamaha wa huququl insani mabniyatun ala ash-shuh mana haƙƙin Allah an gina shi akan musamaha Allah subhanahu wa ta'ala mai rangwame ne abubuwan da suke haƙƙinsa ne sai ya kai amma haƙƙin ɗan adam to akwai shuhi a ciki kowa yana son haƙƙinsa bane shi yasa Allah maɗaukaki baya yafa haƙƙin ɗan adam in aka yi zalunci mutum to tun a duniya ya nemi haƙƙinsa a bashi domin in aka je lahira abinda ake biya ba kuɗi bane ba abin duniya bane ayyukan mutum na kirki su za a riƙa ɗiba ana baiwa wanda ya zalunce shi ko wanda shi ya zalunta kai Allah ya sauke to ga tambayar ta dade take take cewa ai Abu Sufyan mutun ne marowaci kuma mai tsananin bukatar a bashi fa in ana asabtu min malihi hanatun mana shi idan ni na samu na dauki wani abu in jita tace in na dauki wani abu na daga dukiyarsa akwai wata matsala mana akwai laifi asalin hana shine fasad akwai fasadi in na dauki wani abu a dukiyarsa faqala abu sufyan sai abu sufyan yana wurin domin shi da mai riga musulunta ba ku manta ba ko tun a daren shekaran jiya a kissar abin da mun ba ku in dai kun tuna abin da muka yi to sai ya ce wa ma asabti fa huwa laki halal abun ma ne kika dauka din jiki na yafe miki fadhahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dariya wa arafaha to anan ne ya gane ta anan ne ya gane cewa hindu ce fa qala sai ce wa innaki la hindun sai ce dama ke ce hindu dama qalat sai ta ce na'am ni ne fa'fu amma salafa a yafe mun abin da ya wuce ya gabata ya nabi Allah ta ce a yafe mun abin da ya gabata afa Allahu anka Allah maka afuwa fa qala sai ce wala yaznina ko dan ya yanke magana ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afa Allahu anki dan bai kawo maganar amsar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam anan din kuma wannan shine dai al mutawaqqa anhu shi ake kwadai shine abin da ake sa rai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga abin da ta nema ya ce afa Allahu anki fa qala sai kuma ya ci gaba da maganar mubayi'as sai ce wala yaznina kada kuma su yi zina fa qala sai hindu ta ce awa tazni al-hurra yanzu ya wadda ba baiwa ba ashe tana zina ita mamaki ma take yi ashe zina akan same ta daga ya wadda take ba baiwa ba wannan maganar har yau malamai suna wa'azi akan zina suna ambatar ta suna nuna cewa ashe a zamanin jahiliya jahiliya ma ba a zina in kaga an ce an yi zina to baiwa ce wadda ba ta da kima dama mallaka ce ta wani amma yadda uwa da uba suka haife ta ta hanyar aure na halal wadda ba sato ta akai ba ba sai wata akai ba ba a yaki aka ribace ta ba a ce ta zauna ta yi zina wannan abun ba a saba da shi ba a gun kafirai mushrikai masu bautar gunki shine hindu take faɗa shi yasa take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ya tana zina kun ga abun mamaki yanzu kuwa su waye masu yin zina ya har su zo da wasu ya'yan a gidansu fa qala sai shi wala yaqtulna auladahunna kas su kashe ya'yansu fa qalat sai take cewa rabbainahum sigara ya'yakan mun rene su suna kanana wa qataltumuhum kibara ku kuka kashe su suna manya to harkar ku in ka san al'adar balarabe duk wannan abun ba za ka yi mamaki ba in dai kun ba ku manta ba cikin abun da muka karanta a littafin nan mun sha jin irin yadda Laraba suka yi magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a junansu wato dabi'ar nan mutane ne kullum ina nanata muku wannan magana in ka san balarabe in ba yanzu da zaka ce al'adun wasu ma sun cakuɗa da nasa ba balaraban asali bai san munafinci ba bai san munafinci ba shi yasa kun ga duk rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka abinda ba a samu munafinci ba sai da aka zo Madina a Madinan ma daga wannan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wanda sakamakon ana shirin nada shi sarkin Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira sai wannan damar ta kufce wannan ya shigar masa da hasada shine ya koma kyamarsa amma ka samu mutum ta ciki na ciki ta baki kuma daban wannan ba al'adar Larabawa bace inda Abu Agun su yanzu nan za su fada ka san mun kula da al'adar Sokotawa ko to tana da alaka tana da kusa da alaka da Larabawa ta wannan bangare ne yawa Sokotawa shi yasa wasu suke ganin su kamar wawaye ba wauta bane hali ne mai kyau wannan halin yawa wanda ba su ba sai kaga mun cika nuku-nuku mutum yana tare da kai ba tare yayi nan yayi nan ka rasa inda zaka yi mu'amala da shi Allah sauki wallahi ba hali ne mai kyau ba yana da kyau mutum ya zama mustaqimi haka zaka yi zan yi ba za kai ba ba zan ba wannan shine halin mutum to a lokacin sai take shi masa sallallahu alaihi wasallama take shi masa ya'yakan mun yi rene su suna kanana ku kuka kashe su bayan sun girma tana nufin yaƙe-yaƙen da muka yi da ku ya'yanmu duk sun mutu bayan mun musu bayan mun abin nan mun rene su fa antum wa hum a'lamu da ku da su ku kuka fi sani kuma wa kana ibnuha domin abin da take jin ciwon sa shine akwai danta Hanzala ibn Abi Sufyan sunansa kenan qutila yawm badr yana ciwon da aka kashe ran yaƙin badar kuma ta ji ciwon wannan kisa din fadhahika umar da yaji wannan dariya ta kama shi yayin dariya hatta stalqa hasila umar ya kusan rigingine saboda dariya fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi murmushi tunda sun san cewa ba magana sai take fada ta complain ta kawo ƙara a zo ai wani abu akai magana ta ƙare tunda an musulunta duk ba ta wuce amma dai kawai magana ce da take zuciya bare ta fade ta ta kuma fada shi kenan kala sai kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wala ya'tina bi buhtani kuma kar su zo da wani kirkire na ƙarya fa qalat sai ta ce wallahi innal buhtana la amrun qabih ce wallahi buhtani mummunan abu ne nan buhtani yayu cikin shege tayu wata tuhuma tuhumar miji da wani abu duk yana da cikin buhtani duk wanda dai za a yi wa ƙarya akan abin da ba haka yake ba to mummunan abu ne wa ma ta'muruna illa bil rushd kai ko kaga ba abin da kake umurtan mu da shi sai shiriya wa makarimil akhlaqi da kuma halaye da dabi'u da ta'adu wato masu kyau fa qala sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai wala ya'sinaka fi ma'ruf kuma kasu saba maka a cikin abin da yake ma'rufi ma'ana kasu maka saban ma'ana su saba ma umarninka cikin abin da yake aka sani fa qala sai take cewa wallahi ma jalasna majlisana hadha wa fi anfusina an na'siyaka tace wallahi ba mu zauna a wannan matsayin namu ba da mu da kai dan kai magana mu saba maka mun zo ne dama dan mi maka da gudi wannan ya nuna mana wannan tafsirin mai amfanin wannan dogon zancen da aka mun shi ne ya fito mana da abubuwa cewa musuluntar wannan matar da ita da ƴan uwanta musulunci ne na haƙiƙa har zuci tunda ga dan abun da ya rage a zuce ma ba iya koye shi ba an fada ba wani abu ne da aka yi dan kwadayin duniya ba kamar da wasu zaka ji sun ambaci wannan irin zance to a duniya ce dama suka so shi yasa suka yi wannan irin imani din walam marajat ja'alat tukassiru sanamaha yayin da ta koma gida sai ta rika karye guma kanta gunkin da take da shi a gida wata kulu tana cewa kunna ma aka fi gururin dama can a cikin rudi muke da kai ma'ana ka rude mu ne yau maganar rudi ta kare ta yi watsi da shi aka karere gunki wannan daga cikin wannan littafi na madarik din ya ciro kamar da na ambata mana dai akwai asalin kissar hadisai ingantattu to mu karasa wannan lokacin ya kare ne tayi wa fi sahihi ya zo cikin sahihi wato bukhari yake nufi anan ja'at hindu bintu utba hindu ɗan utba ta zo fa qalat sai ta ce ya rasulullah ma kana ala zahri al-ard to ga wani abin da zai ƙara nuna mana kyan musuluncinta cewa musuluncinta na gaske ne ga kuma abin da ke zuciyarta ta bayyana shi ma kana ta ce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ma kana ala zahri al-ard min ahli khiba'in ahabba ilayya an yadhillu min ahli khiba'ika wannan riwayar bukhari shi riwayar muslim da wasu abinda tace shine ma kana ala dhahri al-ard min ahli khiba'in ahabba ilayya an yadhillahum Allah abin ta amma kenan wannan kuma duk ba matsala in an ce an yadhillu fi'li ne wannan lazimi lazimi ne la ta'addi ila muta'addi ay la ta'addi ila maf'ulin bihi ko in ko aka fadi wancan an yuzillahum Allah kuma fi'li ne mudari'i fa'ilinsa lafzul jalala shine Allah kuma hum damirin shine maf'ulin bihi a wancan riwaya kenan nan kuma bai kawo wannan din da wannan siga din ba duka dai in ka zo karantawa babban abin da yasa dalilin shine ka karanta yuzillu karka ce yuzillu yawa ma'ana ahabba ilayya an yadhillu min ahli khiba'ika tace wallahi a bayan kasan nan da can babu wani ma'abutan wani gida asalin khiba'i shine tanti da ake yin sa na suf na ko wabar mun san wabar fatar raƙumi ita ake cewa wabar wal aubar wa aubariha wa ash'ariha kuma ta cikin suratul nahl shine jam'in sa shine mufradin shine wabar to akwai gidaje da akan yi tanti ne da ake yin sa na irin waɗannan ko a sa fatar rago ko kuma fatar raƙumi babba a bubbudata ma'ana dai na kirgi gida ne na kirgi ana sa shi akan amudi biyu ka ganshi kamar dan bene kasa za a iya dan tattaka wani abu dan katako sai kuma a haushi mun fahimci ne wani shi ake ce mukhiba'i tanti ne ba har kasa abin sa yake ba amudi ake masa guda biyu to shine asalin ma'anar khiba'i tana cewa babu wata kaje ta kashi din ka tashi fassara ka fassara shi kawai da gida dan gidan take nufi ita tace wallahi babu wani gida a bayan kasa ko kuma babu ma'abuta wani gida a bayan kasa wanda na fusan a ce sun kaskanta min ahli khibaika fiye da mutanen gidanku mana an yi zamanin da a zuciyata ba abin da nake so in ga wani ya kaskanta ba ko wani gida sun kaskanta irin gidanku in ga sun zama kaskantattu haka take ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma sannan kuma ma asbaha al-yaw ban wayi gari ba a yau din nan akwai ma asbaha al-yaw ala dhahril ardi a bayan kasan nan yau babu abin da ya wayi gari ahlu khiba'in ku ma abuta wani gida da suka wayi gari wadanda ahabba ilayya an ya'izzu shi manan haka za karanta a wancan riwaya ta muslim da sauran sun ce an yu'izzahumullah yu haka ne shi ma muta'addi daga a'azza yu'izzu wannan kuma lazimi an ya'izzu Allah sa kun gane larabcin gurin to sai babu gidan da nake son su samu daukaka a yau a bayan wannan kasa wallahi min ahli khibaika irin mutanen gidanka kun gane shi ma menene fito da ainihin abin da ke zuciyarta ne na kauna da kuma yadda da musulunci kamar da al-Imam Bukhari ya rawaito na riwaya qala sai sai wa aidan wallazi nafsi bi yadi ni ma haka na rantsa da wanda numfashi nake hannunsa shine ma'anan wa aidan ma'ana hadha alladhi qulti anti fa huwa hakaza fi qalbi ana yadda abin nan da kika faɗa ni ma aka yake a zuciyata ba mutanen da nake so ni ma in ga sun daukaka irin gidanku gidan wa gidan Abu Sufyan banu Umayya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne faɗi wannan cewa kamar yadda ita take son gidan su ya daukaka to shi ma ba gidan da yake so ya ga sun daukaka irin gidan Abu Sufyan gidan Hindu gidan su Muawiya ya wanda baya so zai ji daga bakin manzon Allah ne fa wannan sallallahu alaihi wasallam to shine sai yake cewa qalat sai ta ce ya rasulullah inna aba sufyan wannan mun san wata riwaya ce ta wancan kissa duk a gurin wannan mubayar akai sai ta ce ya rasulullah inna aba sufyana rajulun misikun misikun mai kame hannunsa mai rowa daga maska yawa kankan mai kankamo ne shine misikun fa hal alayya harajun ina da laifi an ut'ima ko an at'ama min alladhi lahu iyalana ko an ut'iman ya kamata shine abin din sa fi'li da yake ruba'i ne an ut'ima min alladhi lahu iyalana iyalana shine maf'ulun bihi sa ma'ana ya halatta ba ni da laifi in ciyar da iyalana ƴaƴanmu min alladhi lahu daga dukiyarsa da yake da ita qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la arahu illa bil ma'rufi sai bana ganin haka illa bil ma'rufi sai da abinda aka sani a shar'ance mun san in ba kuma ta ba lokacin da sun tafsiri mai magana akan me ake nufi da wannan bil ma'ruf ma'ana abinda aka sani a al'ada wanda bai saba ma kuma tsarin shari'a ba shine ma'anar ma'rufi anan shi yasa an malamai suke amfani da wannan akan cewa ana nufin al'ada ana lura da ita ma'ana ki bi gwargwadon buƙatarki kar a wuce iyaka wajen abin da zaki dauka ba tare da izininsa ba wannan shine dai karshen kissar da ya kawo kuma a kansa din za mu tsaya insha Allah sai mu tashi inda yake cewa iqamatuhu sallallahu alaihi wasallam bi makkata wa amaluhu fiha ko akwai sallan lokaci ha babu ba wannan dan abu ba mai kare sawa ba to shikenan malafi Allah subhanahu wataala muke roko ya kara mana fahimta Allah ya ba mu adalci Allah ba mu ilimi ilimi mai amfani ilimin da zai amfane mu duniya da lahira ilimin da zai ja mu zuwa ga tsoron Allah da zai ja mu zuwa ga aljanna Allah yassari mana al'amura mu baki daya Allah subhanahu wataala muke roko ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma muna roko ga Allah subhanahu wataala da ikhlasi muna roƙonsa da sunayensa mafi kyau da siffofinsa mafi ɗaukaka Allah subhanahu wa ta'ala ya yassiri mana halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu Allah ya ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ya raba mu da wannan damuwa da tsorata da firgici da a kullum ake cikinsa inda waɗannan bala'i ya kafi tsanani muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yassiri musu wannan sanyi da ake ciki Allah ya fidda waɗanda suke cikin tashin hankalin da damuwa a cikin kowane irin abu da yake zai tsananta gare su ya Allah muna roƙonka duk abin da ya tsananta Allah ka sauƙaƙa mana shi Allah ka gafarta ma waɗanda suka rasu a waɗannan fitintunu waɗanda ba su da lafiya a kwance a gidajen asibiti Allah muna roƙonka ka ba su lafiya waɗanda kuma aka sace su aka gudu da su ba san inda suke ba muna roƙon Allah madaukaki ya dawo da su cikin ƴan uwansu ba tare da an ci musu zarafi ba Allah dakatar da wannan fitina masu tada ita Allah mai da sharrin su akan su Allah tsare mu ya tsare mana addinin mu da dukiyoyin mu da kasuwancin mu da garuruwan mu da mutuncin mu da iyalan mu da ƴaƴan mu dukkan abin da kuma zai daga mana hankali Allah kade shi muna addu'a har yanzu dan uwa zakare magaji Allah madaukaki ya gafarta masa dare su Allah subhanahu wa ta'ala da shi da ƴan uwa musulmi sauran muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mu duk mu'minin da ya rasu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka